Let it be Christmas everywhere, in the hearts of all people, both near and far. Christmas everywhere. Feel the love of the season wherever you are, on the small country roads lined with green mistletoe, big city streets where a thousand lights glow. Let it be Christmas everywhere. Let heavenly music fill the air. Let every heart sing, let every bell ring, the story of hope and joy and peace. And let it be Christmas everywhere.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da rana. Muna kuma yi wa al'ummar Krista a duk faɗin duniya barka da Kirsimeti, da fatar an ga wannan ranar Kirsimeti ta shekara ta 2024 rami lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce dauke da kashi na biyu kuma na ƙarshe na wannan shiri na musamman da ke ba ƴan uwa maza da mata mazauna ƙasashen ƙetare damar sada zumunci a wannan rana.
Allah ya duka mu yi Christmas lafiya.
Na fatan cewa sai Christmas lafiya.
Ina aika sakon gaisuwa na Christmas ga ƴan uwa. Merry Christmas and Happy New Year.
Hosiana, 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 Hosiana. Ahego mamuje wizina juu iteka, amahoro ni chubariro viva hasumba hose. Hosiana, 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 Hosiana. Ahego mamuje wizina juu iteka, amahoro ni chubariro viva hasumba hose.
Suna Sandy Bitrus, president na kungiyar mutanen arewacin Najeriya da ke mazauna kasar Amurka. Ina isar da sakon shagulgulan Kirsimeti ga duk al'umman mutanen arewacin Najeriya da Najeriya gabaki ɗaya. Ubangiji ya ƙara mana tsaro, ya ƙara mana jin daɗi, ya ƙara mana ƙoshin lafiya, kuma ya nuna mana sabon shekara a cikin ikonsa. Amin. Nagode.
Sunana Jamila Gloria Garba, ina zama a New York City. Ina isa da gaisuwan Kirsimeti ga mamana Rebecca, ƴan uwana Grace, Billy, Gladys, Gaius, Godiya. Ina gaisuwa kuma ga ƴaƴana Becky, Togoyamba, Fedeyamba, duk ma nephews ina da nephews ina duka Ina isa da gaisuwan Kirsimeti, Ubangiji ya kai mu Kirsimeti lafiya, ya ba mu lafiya, Ubangiji ya taimaka. Amin, cikin sunan Yesu. Barka da Kirsimeti.
Sunan na Roda ya Jona. Ina so in gaishe da mutanen bara duka. Ina alfo da gaisuwa na Kirsimeti. Ma mutane bara maza da mata da fata cewa kuna nan lafiya. Ina so in gaishe da dan wannan Obadiya ya Jona da matan shi da yaransa. Ina so in gaishe da su yan wannan Choma ya Jona Choma da yaranta, Talatu ya Jona Choma, Antoni da yaranta. Ina gaishe ku duka. Ina so in gaida mata na Beautiful Smiles for Widows and Orphans Foundation. Ina gaishe ku, Allah ya ba ku karfi, Allah ya bi da ku a wannan Kirsimeti. Allah ya sa mu kare lafiya. Ina gaida duka kawaye na. Ina so in gaida duka yara na, duk inda kuke Ubangiji ya tayar da ku. Ina so in gaida mutanen da suna cikin Jos, GDA Jos. Ina gaida duka mutanen da suna Kaduna, duk inda GDA yake. Allah ya sa, Allah ya kai mu shekara mai zuwa lafiya, ya ba mu karfi. Za mu ci gaba da aikin sa. Na gode.
Una na Delu dan Umma Tadi. Ina gaida yaya na Daniel dan Umma Tadi da matarsa Honorable Rabi Daniel a nan Kindiri a Gombe State. Kuma ina gaida iyalin yaya na mai rasuwa Dauda dan Umma a nan Kindiri. Ina kuma gaida iyalan kanne na Malam Ali dan Umma mai rasuwa shi ma, da kuma iyalin shi Kwanel Tadi dan Umma Tadi da iyalinsa, da kuma dan autan gidanmu Steven dan Umma Tadi. Ina ce musu barka da Kirsimeti. Kuma ina aika gaisuwan Christmas kuma wa su duk dangi na dan Shau, da mutanen Kandalin Tai, da mutanen Kandalin Tai, da duk wani tangalu na Billiri, na Kaltungo, na Shongom, na Tuture, na Kumo, da Gombe. Muna murna da Allah ya kamu wannan shekara. Allah kuma ya taimaki kowa. Na gaida duk kowa cikin Najeriya a yi Christmas lafiya. Ubangiji ya taimake mu.
Ni Ogasho Samu Okupa daga Washington DC. Na fara ina gaida Dr. Chris Imoga, Dr. Ashikani, Godwin, Akitele Godwin Ashikani, James Ashikani, Thomas Tomo Tom Ashikani. Na gaida Bukina Famazi Shalaku. Na gaida Dominic Barista Soko. Na gaida John Bawala. Na gaida Honorable Shepa Ibrahim. Na gaida James Adika, the Prince Bernard Government College OB. Na gaida Amou Jacob. Na gaida Talatu Mike Ogiri. Na gaida Mistari. Na gaida yunwa mutane Alago Gabadea, Doma Obi, Kiana Losoho, Asakyo Owena, Shora mutane Alago Gabadea. Na gaishe ku, barka da Christmas. Allah ya kawo mu salama ta samu Nigeria. Allah ya ba shi gaban mu
Gaida babana ne mi akparmak a limon na gaida gwamji parma a jos na kuma gaida sera lambda na gaida friday lambda na gaida duka jikoki na lambda na kuma gaida bita ya masha jedi wiyap da matansa na kuma gaida mama chumle a angulzi na kuma gaida soni na gaida Mrs. Comfort Laverne Alantan na gaida duka mutanen church namu a Fajar the pastor the Warugu Munta the duka kowa cikin church din na gaida su duka na kuma gaida Nancy Lambda na gaida Baba Galadima a Jos Allah isa a gama Christmas nan lafiya
sunana Ilya Kure daga garin Tustin da ke jihar California a kasar Amurka. Ina gaida matana Mary Kure da ƴaƴana Hillel da Harrell dukansu a garin Kaduna. Ina gaida ƴan uwana Eunice Kure da Yunia Kure da Lydia Kure da Ishaku Kure da Maryamu Kure. Ina gaida ƴaƴan ƴan uwana Joyce Caris a Abuja da Nancy Shegu ita ma a Abuja da Daniel Ipole, ɗalibi a Jami'ar Bingham a Kano kusa da Abuja, da Josiah Kure, shi ma ɗalibi a Jami'ar Bingham, da Joy Matum Kure da Josh Kure. Ina gaida ƴan uwan matana, wato Nate John, da Malate Mai Kano a Abuja, da Lara Izu a Port Harcourt, da Grace Mai Kano a Kaduna, da Matilda Mai Kano a Gombe, da Joy Mukollo a Gashua. Ina gaida kawunina Dr. Dan Bahaushe Bako a Abuja da Meshak Bako a Banganje da ke karamar hukumar Billiri a jihar Gombe. Ina gaida surukaina Mrs. Babia Bekano a Bauchi da Dr. Elijah Ipole a Jos da Judith Ishaku Kure a Gombe. Ina gaida sauran ƴan uwana Dr. Ila Umaru a Kaduna da Kuzal Umaru a Abuja da Sadat Umaru a Makurdi da Mela Umaru a Abuja da Rifkatu Nuhu Mai Gari a Abuja da Rachel Kemwell ita ma a Abuja da Zainab Dauda a Billiri jihar Gombe da Betty Mai Labari a Abuja da Elizabeth Yohanna Pilau a Billiri a jihar Gombe. Ina gaida abokaina Titus Usman da Benaya Yunana da Augustine Kurungu da Reverend Jim Amos. Ina gaida abokan aikina Mr. Joseph Edebo da Mrs. Sekenda Dick da Joy Gadani da Benjamin Yunana da Hannatu Musa Mato da Gimbi Sambo da Norris Emmanuel dukkan su a garin Kaduna da Maji Roja Tau da ke Lagos. Ina gaida sauran abokan aiki na wato Sushin Dambala da Asma'u Yawo Halilu da Stella Kabruk da Muhammad Ibrahim da Ibrahima Yakubu dukkan su a garin Kaduna da kuma Bashir Bello da ke Kano. Ina gaida pastoci na Reverend Bulus Dagu da Reverend Pius Yakubu. Ina addu'a Ubangiji albarkace su da ma waɗanda ban iya ambatar sunayensu ba. Ina fata a yi bikin Kirismati da shagulgular cikar sabon shekara lafiya. Na gode.
Thank you. da warhaka. Ina mika gaisuwar Kirsimeti da farko zuwa ga mahaifiyata Ngoka Nanminti. Ga ƴaƴana Gimbiya da mai gidanta Ikerewe da yaronsu Samuel. Linda da mai gidanta Chukuma da ƴaƴanta Onyechi Iyoma Chuchu. Tabitha, Elizabeth, Christy da mai gidanta Iyanu, Gloria, Moses da Mordecai. Ina gaisuwar Kirsimeti ga yanwane na Sarah Chris Bulus da mai gidanta Apostle Chris Bature. Toma Minti da iyalinsa. Naomi Alorundare da iyalinta. Emmanuel Minti da iyalinsa. Deborah Feni Masha da iyalinta. Dauda Minti da iyalinsa. Ina gaida Jesse na kuma mika gaisuwa ga Ecclesia ta Ekwa Bishara 2. Pastor Chin Bishara 2. Dattawan Bishara 2 da dukkan membobi na Bishara 2. Da fata an yi Kirsimeti lafiya. Na gaida yanwane mai gidana Maryamu Joseph da iyalinta. Rahila Nija da iyalinta. George Bawop da iyalinta. Barnabas Yusuf da iyalinsu duka. Rifkatu Yusuf da iyalinta. Na gaishe da ma'aikatan Hiriskiya asibiti da iyalinsu duka. Ubangiji Allah ya tara maimaita mana. Amin. Nagode.
Gaisuwar Kirsimeti daga Reverend Professor Zamani B. Kafan. Ina gaida mutanen unguwan Wakili a can zanzon Kataf, zangon Kataf. Ina gaida mutanen Mabuki duka inda suke. Ina gaida abokanai aiki a Kasu a Kaduna, Professor Auditi Giwa, Professor Babajo Kofa, Professor Gaius Dogo, Professor John Gambola, VC na Kasu, Dr. Zach Tokore, masu bi duka a Kaduna State. Ina gaida Friday Mamman a Jos. Ina gaida Habila Guda a Jos. Ina gaida yara na Milligan Kafan a can Abadagri, Toda Kafan a can VI Victoria Island Lagos, Adam D Kafan a Kasu. Ina gaida Pastocin Johnson DCC. Ina gaida shugabannin Ekwa a Jos. Da fata a gama Kirsimeti lafiya.
Thank you.
albarkace ba mu damar kawo ku gana. Sai kuma shekara ta 2025 idan Allah ya nuna mana. Ina miƙa gaisuwar fata alheri da barka da Kirsimeti ga ƴan uwa da abokan arziki a duk faɗin duniya musamman ma abotar sashen Hausa dake tare da mu a kowace rana. Allah ya sa a kammala bukukuwan Kirsimeti lafiya ya kuma nuna mana sabuwar shekara cikin alherinsa. Allah ya yi mana dukkan bala'o'i ya sa shekara ta 2025 ta zama shekara mai albarka da kwanciyar hankali a gare mu duka. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Isa Almasihu da zumuntar Ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada. Shalom.
Let anger and fear and hate disappear. Let there be love that lasts through the year. And let it be Christmas, Christmas every.